Majalisar dokokin gamayyar kawancen tattalin arziki na kasashen yammacin Afrika ECOWAS sun kammala zaman su na musamman a nan Abuja tare da yin bitar irin kai komon da aka yi ta yi don sassaita al'amura a kasar Gambia da ya kai ga Alhaji Adama Barrow samun nasarar darewa kan karagar mulkin kasar biyo bayan turjiyar tsohon shugaban kasa Alhaji Yahaya Jammeh. Majalisar ta yaba wa Nigeria, Liberia, Ghana, Saliyo da Senegal. Alhaji Hussaini Abdullahi dan majalisar dokokin ECOWAS ne daga kasar Gambia.
The Nigerian president, His Excellency Muhammadu Buhari.
Bisa taimakon shugaban Najeriya mai girma Muhammadu Buhari, da ya dau lokaci yayin tazariya tsakanin Najeriya da Gambia don samun mana lafiya. Yau gashi al'amura sun daidaita.
Just to make sure that peace prevails.
Manyan 'yan siyasar kasar Gambia na ci gaba da kallon shugaba Buhari a matsayin uba, yayin da suke wa Najeriya kallon uwa mai kulawa. Honorable Muhammad Ba, dan majalisar dokokin kasar Gambia ne, kuma na tambaye shi irin kallon da shi yake wa Najeriya.
Nigeria is the big brother. Whether you like it or not, Nigeria have invested a lot in Africa.
Nigeria babbar yaya ce, ko an ki ko an so, ai Nigeria ta taka rawa sosai a Africa. In ka tuna gwagwagwa da aka yi na neman 'yancin Africa ta Kudu, Nigeria ta marawa duk gwagwarmayar neman 'yancin kudancin Africa. Nigeria ta kashe sama da dala biliyan 50, ta yi hasarar rayukan sojojinta a Liberia da Saliyo don samar da zaman lafiya a wannan shiya. Nigeria ke jagaba a duk wani abin da Africa ke bukata, to kuma yi amfani da albarkatunta don haƙata cin maruwa. A saboda haka, muhimmancin rawar da Nigeria ke takawa ba zai misaltu ba.
Resources at the disposal of the entire African continent. Therefore, the role of Nigeria cannot be overemphasized.
Duba da irin halin da tattalin arzikin Nigeria ke ciki a halin yanzu, tuni wasu 'yan Nigeria irin su Alhaji Sabo Imamu Gashiwa ke ganin ya kamata Nigeria ta sake bitar manufofinta na kasashen waje.
Nigeria na uwa mai karfin fada a ji abubuwan da take yi tabbas abu ne mai kyau, to amma tunda kasar ta canja, ta canja sai rawa canja, tunda ganin Nigeria ta hakura da bazarin tallafa a kasashen waje a yi maganin gida lokacin da ta farfado muke maganin matsalolinmu, Allah ga lokacin to Nigeria ita ci gaba da wannan fada da take na neman samu mafita a kasashen Afirka musamman makota.
To amma a cewar Kabiru Dallaji Lawanti na jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, Nigeria ya kamata ta ci gaba da taka rawa sosai a siyasar kasashen waje.
Najeriya kuma ta ci gaba da irin waɗannan abubuwan saboda kamar ta fara kawo batun wai Najeriya na da karaya ta tattalin arziki. Akwai bambanci tsakanin diplomasiya da kuma abin da ke faruwa a cikin ƙasa. Irin waɗannan abubuwan da Najeriya take na kasashen waje yana ƙara ainihin kwarjininta da kuma bata girma a cikin kasashen duniya. So bai kamata ma mutane su ringa tunanin cewa wai saboda Najeriya na da karaya ta tattalin arziki ba ba ta shiga cikin abubuwan da suka shafi wasu kasashe ba. Wannan kuskure ne mutum ya samu wannan tunanin.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.